من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقولي أن الله سبحانه وتعالى مكوى مكومي شين هذا مؤونا مسلاتي ميتار البركة ببما مسلاتي الجومة آلنا انتكين غريندوز انجهر جغاوة وانا يمتي نا لا ربا wanda yau 15 ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma ya dace da 4 ga watan 3 miladiya 2026. Muna cikin suratul Rahman wannan sura ta 55 a bisa jerin surorin Al-Qur'ani. Sura ta 43 ta fuskan saukar da wahayin Al-Qur'ani. Muna cikin wannan sura wanda gashi mun tashi aya ta 70 daidai. Kada mu manta Allah subhanahu wata'ala ya sifanta mana aljannatai guda biyu madaukaka wanda da yawa daga cikin malaman tafsiri suke cewa aljannatai ne na wanda suka yi ihsani. To sannan kuma Allah ya ce wa min dunihima jannatan, kuma ƙasa da su kuma da bayan su akwai wasu aljannatan guda biyu wanda su ma muke cikin bayanin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya tanada a ciki. Allah ya ce fihinna khairatun hisan, a cikin wannan aljannatai guda biyu akwai nagartattun mata kuma wanda suke ainihin kyawawa. Fabi ayi ala rabbikuma tukadziban, da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa ya ku jinsin aljanu da mutane. Hurun maqsuratun fil khiyam, su masu tsananin fari, masu tsananin baki na ido ne. Kuma maqsuratun, wanda an takaita su an kawwame su fil khiyam, a cikin tantuna. Fabi ayi ala rabbikuma tukadziban, da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa ya ku jinsin mutane da aljanu. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan, kafin su yan aljanna babu wani dan adam ko aljani da ya taba shafar su. Fabi ayi ala rabbikuma tukadziban, da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku jinsin aljannu da mutane muttaki'ina yan aljanna suna kishingide ala rafrafin hudrin akan filalluka wato abin nan filalluka ko kuma shimfidu farra wa abqariyin hisan da kuma kilisai na alfarma kyawawa tabarakas fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku jinsin aljannu da mutane tabarakas mu rabbika dhil jalal wal ikram albarakatun sunan ubangijinka sun yawaita wanda shine ma'abucin girma da daukaka da kuma karimci wannan sune ayoyi na karshe ko na karshen wannan sura mai tarin daraja Allah subhanahu wa ta'ala yace fihinna kun ga ana ta maganar fihima to na kuma sai aka ce fihinna al-imam ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yace anan wala'alla an yi la'akari ne da yawan aljannatan duk da nan an ce wa min dunihima jannatani to wancan jannatani wannan jannatani wannan jannatani wancan jannatani to kaga sun hadu sun zamo jam'i to shi yasa ba a ce fihima ba sai aka ce fihinna a cikin waɗannan aljannatai khairatun hisan akwai mata nagari nagartattu kuma wanda suke kyawawa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa mafi alherin mace wacce idan ka kalle ta ta burge ka ta sa ma farin ciki a cikin zuciya kuma idan ka fita baka nan to za ta kare mutuncinka a kankin kanta da kuma ainihin dukiyarka to kaga kenan wannan sifa ce kyakkyawa bayyananniya da kuma boyayya da aka ce fihinna khairatun khairatun wannan sifa ce ta boye ma'ana nagartattu ne na kirki ne masu kyawawan halaye masu kyawawan dabi'u wannan abin da yake boye kenan saboda shi kirki ko kishe sa ba goshi ake rubutawa ba shi ya sanya mutum zai zo ya auro wata wadda takan zama alaka kai da a ce shi sharrin a fuska ake rubutowa to da ka hango ta sai ka kauce to amma abin da yake ciki daban abin da yake boye daban to su sai Allah ya soma fadin nagartarsu ta boye yace khairatun na kirki ne nagartattu ne sannan kuma sifa ta waje hisanun kyawawa ne duk abin da ya amsa sunan kyau tun daga fuskar su daga duk wata gaba da Allah ya musu a jikinsu to babu wani abu wanda za a iya kushewa ko a ce ainihin bayi ba sai yace fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa ya ku jinsin mutane da aljanu sai aka ce hurun kalma ta al-hur jam'i ne na al-haura al-haura shine mufradi al-hur shi kuma shine jam'i macen da ake kira al-hur ita ce wadda farin idan ta yayi fari kal bakin kuma ya zamo kirin to wannan ita ce ake kira al-haura ba mai jajaye idanuwa Allah ya kiyaye in ga wata da zai idan ta kwale tana ciwon ido ko kuma Allah ya kiyaye dai wani abin da amma dai ganin jan ido a wajen mace ba abin yabo bane gaskiya sai dai in akwai wata matsala wannan kuma sai a nemi magani to Allah subhanahu wataala ce hurun masu fari da kuma bakin idanuwa ne kuma wanda suke idanuwa wanda yake arifin sun bayyana sosai sannan maqsuratun fil khiyam wanda ya zama an kawwame su an alkinta su a cikin hemomi to idan aka ce hemomi kai abinda kake iya tunawa tanti wata irin rumfa kana tunanin kai ce to ko a cikin wasu yan dakuna aka sa su aka kulle su idan ka kalli tafsiran malamai ana fadin wato ainihin ita wannan hemar ko tantin ta kai mil kaza fadinta tsawonta ya kai mil kaza wasu abace wajen mil 40 tsawo sannan kuma fadi haka to kaga yanzu ai ko cikin garin nan ba na ji cewa zai kai mil 40 tsawonsa da fadin sa to kenan in ma ka kaddara ka bace mil 40 to sai a ce wannan garin shine a matsayin fadin tanti daya to ashe kaga tanti ne a yalwace ba a takure ba irin yadda kake tunanin wasu ɗan hemomi da rumfuna da ainihin ake kankafawa to Allah sai ke ta maqsuratun fil khiyam kuma wannan bai hana cewa suna kaiwa da kawo wasu da dukkan abubuwa da dan adam yake so na walwala ba abin da yasa aka ce maqsuratun domin ba su da buƙatar wasu abubuwa a waje wanda dole ne sai an fita sannan buƙata kaza da ma'anifin ta tabbata al-imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa da yazo yana fadin bambanci tsakanin wayancan waliman khafa maqama rabbih jannatan da kuma min dunihi ma jannatan yace to ko wannan in muka auna tsakanin sifofin wannan matan da wayancan to zamu ga cewa wayancan sun dara wannan can an ce fihinna qasiratu tarfi nan kuma sai aka ce maqsuratun ya aka ce qasiratu tarfi su da kansu sun takaita ganin su a bisa kallon wayansu mazaje sannan kuma sun datse kallon mazajen su daga kallon wasu mata to kenan su ne alfa'ilat su suka yi aikin nan kuma sai aka ce maqsuratun an kawwame su an takaice su kaga wanda ya aiki da kansa shi za a fifita akan wanda shi kuma aka yi aikin akan sa ina fata an gane wato kaman a ce an alkince su an kawwame su yadda ainihin ba yawo suke suna kaiwa da kawowa ba yace to ko wannan sifar ta nuna fikon wayancan akan wayannan tare da cewa dukkanin su dai wato ainihin uruban ataraba kaman yadda ainihin alqur'ani ya ambata ibnu kathir in ka kan tafsirin sa da imamu al-bagawi zaga sun kawo hadisai wanda suke maganin adadin matan aljanna ibnu kathir yake cewa yadda ainihin hadisin tirmidhi yazo talakan yan aljanna wanda shine karshe a adadin mata to ba zai kasa samun mata 72 ba wannan shine kusan zaka iya cewa kaman na baya baya wane mutum Allah ya datar da mu amin to Allah subhanahu wataala yake cewa fil khiyam suna cikin hemomi sai ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku jinsin mutane da arjanu sai ce lam yatmithunna insun qablahum wala jan wani dan adam ko wani aljani bai taba shafar su ba kafin mazan su na aljanna fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku jinsin mutane da aljanu sai Allah ya ce muttaki'ina ala rafrafin su yan aljannan nan suna kishingide akan wayansu fililluka rafraf malaman tafsiri sun faɗi ma'anoni biyu wasu suka ce shine alwasa'id ko alwisadat fililluka matasan kai wasu kuma suka ce a rafraf wani nau'i ne na shimfiɗa mai laushin gaske ta ƙasaita wanda sai wanda suke ƴan babban aji to su ne suke samun irin wannan shimfiɗin to Allah dai yake cewa ala rafrafin khudrin suna kishingide akan shimfiɗu kwarra ko kuma kwarran matasan kai wa abqariyin hisan da kuma wato ainihin kilisai wanda suke masu ƙaye da ban sha'awa kalma ta al-abqar larabawa suna magana ko suna amfani da ita akan duk abin da ya zamo wato tilo a wannan lissafin a wannan ajin idan mutum ya zamo mai kwallwa mai kwakwalwa mai wato basira sai a ce hadha abqariyun fi shabab idan mutum ya zamo karfa a cikin karfa fa kowa karfi sai a ce hadha abqariyun fil aqwiya manzo alaihi salatu wassalam lokacin da yake fadin mafarki da yayi wanda yake nuna jerin halifofin sa Allah ya kara masa yadda manzo alaihi salam yake cewa na gani a mafarki a bakin wata rijiya sai na dauki guga na saka na jawo iya gugunan da Allah ya bani dama na jawo to sannan da na aje sai Abubakar ya dauka shi kuma sai ya jawo guga biyu amma akwai rauni a wajen wannan jawowar tasa Allah ya masa rahama sai yace to daga nan sai Umar ya dauka yace falam ara abqariyan yafri faryahu ban taba ganin zakakuri da yake jan ruwa irin jan ruwan Umar ba kun ga annabi sai malamai suka ce wato ma'aiki alaihi salam Allah ya nuna masa yadda jerin halifofi suka biyo bayan sa kun ga sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda shekara biyu kadai yayi ina jin ko akwai wasu ɗan watanni biyu ko wani abu mai kama da haka da wasu ɗan kwanaki kaga kenan sai ce ya jawo su biyu ma'ana kaman shekara biyu da yin shi ne ishara akan jawo gogansa su biyu to kuma me yasa aka ce wa fi naz'ihi da'afun a wajen jawo wasu akwai rauni saboda sayyidina Abubakar ya fuskanci kalubale ba na wasa ba wannan shekara ta sabiyu ya fuskanci kalubale na makiyan addini na ciki da na waje ya zamo in ban da Allah ya ci zakakuri da lamurra ba za su iya gudana ba kun ga akwai wanda suke kauyawa suka ce sun yi ridda saboda haka sun daina ba wasu suka ce suna musulunci amma sun daina ba da zakka wasu suka ce sun bar addinin gabaki daya can kuma a wajen Sham ga ainihin nasara nan su ma suna shirin kawo musulmi ainihin farmaki sai na Abubakar ya samu kansa a cikin hali mawuyaci amma kuma ya tsaye daka kuma Allah ya ba da nasarori masu yawa a ciki to sannan sai ya ambaci ainihin Umar shi kuma sai da Umar kun ga irin nasarori da Allah ya bashi a cikin wannan jagoranci nasa kusan sayyidina Umar yayi shekaru kusan 11 ko 12 a halifantaka kuma aka bubbude garuruwan kafirci zuwa musulunci aka samu da injazat masu yawan gaske wanda ba a yi su ba kafin zuwan sayyidina Umar Allah ya kara musu yadda ga baki daya to shahidi yace falam ara abqariyan ban ga wanda yake zakakuri kakkarfa ba ma'ana a cikin jerin khulafa'ur rashidun babu wanda ya zamo zakakuri kamar sayyidina Umar ba wanda ya nuna karfin hali da jarunta da wato ainihin zagewa kamar sayyidina Umar saboda shi baya zargin bai tsoron zargin mai zargi in dai abu daidai ne to zai yi shi kai tsaye baya shayin kowa to shahidai da aka ce lam ara abqariyan nan yace wa abqariyan hisab wato saboda haka kenan shimfida ce wacce take ainihin babi na irin wannan shimfido din ainihin babu mai kyau irin ta fabi ayi ala rabbikuma tukaththiban da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku jinsin aljanu da mutane Allah sai ce tabarakasmu rabbika dhil jalali wal ikram albarkatun sunan ubangijinka sun yawaita ma'abucin girma da daukaka da kuma ainihin karimci to idan muka duba ana sai aka ce tabarakasmu rabbika kalman tabara ta zo a cikin alqur'ani kusan har sau tara wanda an jingina zuwa ga Allah kai tsaye a sauran wurare ba a wajen suna ba misali tabarakal ladhi nazzala alfurqana ala abdihi kuma sai aka ce allazi ismul mawsul ne wanda yake na Allah subhanahu wataala tabarakal ladhi biyadihi almulk huwa ala kulli shay'in qadir تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الأنهار ويجعلك قصورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا كونغا دوون ان امبتي تبارك تبارك الله رب العالمين تبارك الله احسن الخالقين تدغا تبارك سي سونن الله كاي سي نكو سي كاي تبارك اسمه rabbika to akwai abin da ke kira al ismu da kuma al musamma in muka ce al ismu sunan al musamma shi kuma mai sunan to anan ana nufin an shafe wani mudafun ne, akwai wani mahdhufun muqaddar, ko kuma a'a, ko kuwa akwai wani muqham, wato wani abu da aka shigo da shi. Wasu malaman tafsiri suka ce shi al-ismu muqhamun, wato an sako shi amma abinda ake nufi shine al-musamma. Kenan a bisa su nasu ta'birin da aka ce tabarakasmu rabbika, sai ya zama kenan tabaraka ko kuma tabara rabbuka, wato sai ya zama kenan rabbu shine, tunda kun ga shi shine wato ainihin abin nan sunan Allah kai tsaye subhanahu wa ta'ala, domin ar-rabbu sai daga cikin sunayen Allah. To sai Jamaluddin al-Qasimi yace wal Allah, abinda ake nufi anan saboda ba mu san zatin Allah ba, sunayensa kadai muka sani, to sai aka yi amfani da shi suna din kenan Allahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik har zuwa karshe sune sunaye da muka sani na Allah. Ya aka ce faɗi sunayen Allah su zaka zana, haka ne ko ba haka bane? Amma babu wanda ya san cewa ya zatin Allah yake subhanahu wataala. Sai ce to wal Allah shine dalili, sai aka kawo sunan domin shi sunan shi muka sani. To amma malamai da dama suka ce a'a, wannan ana so a nuna mana da shi al-musamma din da al-ism din, to duka matsayin su babba ne ba na wasa ba, domin na farko shi sunan Allah subhanahu wataala albarkatunsa ba za su iya lissafuwa ba, domin akwai abinda idan sunan Allah ya shiga wannan abin zai halatta, idan aka cire sunan Allah kuma ya zama haramun. Kamar me? Kamar yanka dabba. Da za a zo a yanka dabba aka ki ambatan sunan Allah, to indai da gangane wannan dabba ta zama mushi. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi wa innahu la fisqun, kada ku ci abinda ba ambaci sunan Allah a wajen yanka shi ba, domin wannan ya zama ficewa daga yi wa Allah biyayya. To kaga kenan yanzu kalman bismillah na soma da sunan Allah za ta halatta dabba wanda rashin ta kuma zai haramta wannan dabbar. Sannan ma'aiki alayhi salatu wassalam yake cewa duk mutumin da yayi nufin zai kusaci iyalansa sai ya ce bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana mimma razaqtana, ina soma da sunan Allah, ya Allah ka nesanta shaytan daga barin mu, kuma ka nesanta shaytan daga abinda ka azurta mu da shi na haihuwa. Baiki alayhi salam yace to duk wanda yayi wannan, wannan saduwa Allah ya kaddara haihuwa namiji ko mace, to Allah zai kiyaye shi daga sharrin shaytan. To kaga bismillahi anan Ibn Usaymin yake cewa wannan ya nuna wato shine babban kandagarkin karuwar ƴaƴanka daga sharrin shaytanu. Kada ka je kai ta make-maken neman wato ainihin maganin shaytanu, maganin iblisai, maganin kaza kaza da sauransu, a can ake baro ainihin fa'ida. Sannan yanzu ko da a farauta sai ka saki karanka, wata barewa wata gada wani zo mu suka ce bismillah, ka tuna karanka ya bi shi a guje, karanka da ya je ya kashe shi kuma ya galgala, to ya halatta wannan naman ka ci, daidai yake da wanda ka yanka ka ce bismillah, sakamakon sai da kai bismillah ka tura karanka. Haka nan idan kibiya ce ko wani abu da ake harbi da shi, kai bismillah ka harbi wani abun harbi sai ya mutu, to wannan bismillah da kai ka harba kaman ka kwantar da wannan abun ka yanka. To kaga wannan yana nuna shi sunan Allah ba karamin tasiri gare shi ba. Sannan hadisi ma yana cewa kullu amrin dhibalin la yubda'u fi bismillah, a wata riwaya fa huwa azzam abtar aqta, duk wani abu mai muhimmanci da aka soma shi ba da sunan Allah ba, to wannan abu ne mai yankakkiyar albarka, mai gutsurarriyar albarka, mai girbabbiyar albarka. Hadisi ne asali da'ifi, to amma Ibn Hajar da kansa yana cewa wannan hadisin saboda turuk dinsa akalla zai zamo hasanun li ghairihi, idan ka hada hanyoyinsa. Wannan zai nuna kenan ashe duk abin da za ka yi inda kana son albarkar sa zaman ka bismillah tashin ka bismillah cin abincin ka shigarka fitarka ya zamo da sunan Allah shi yasa hatta fita daga gida bismillah kharajna shigo bismillah walajna ma'ana duk lokacin da zaka ambata sunan Allah to Allah zai sa albarka a cikin wannan abubuwan shi ya sanya Umar ibn Abi Salama lokacin da yazo ma'aikiyar da Salama yana cin abinci ya duma hannu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gulam sallillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik ya kai wannan yaro in zaka ci abinci ka fara da sunan Allah sannan ka ci da hannunka na dama sannan ka ci abin da yake ainihin gabanka to sai anan malamai suka ce kenan nan da aka ce tabarakasmu rabbika shi sunan ake nufi ba al-musamma ba kenan shi kansa sunan yana cike da tarin albarka ta yadda in dai zaka ambace shi a cikin dukkan abin da ka sa gaba to zaka ga nasarori a cikin wannan abin Ibn Uthaymeen ma a tafsirin sai yake cewa shi yasa wasu malamai suka tafi akan cewa mutumin da yayi alwala bai yi bismillah a farko ba ma alwalar sa bata yi ba akwai malaman da suka tafi ainihin akan haka to almuhim Allah sai yake cewa tabarakasmu rabbika dhil jalali wal ikram shi rabbikan nan Allah subhanahu wataala shine dhil jalali ma'abucin daukaka da kuma girma to anan sai malamai suke cewa to tunda haka ne Allah shine ma'abucin girma da daukaka to kai ma a cikin lafuzzanka da mu'amalarka da duk wani fadi tashinka ya zamo akwai girmama Allah akwai mutunta Allah kuma duk abinda zai amsa sunan girmama Allah to yi kokari ka aikata wannan shi yasa yazo a hadisi cewa inna min ijlalillahi ikrama dhishaybatil muslim wa dhissultan almuqsit a wata riwaya sannan kuma abin nan uhamil qur'an ghayra ghali fihi wala jafin an cewa yana daga cikin girmama Allah girmama wanda yayi furfura a musulunci matasan mu kalubalen ku furfura wata ni'ima ce ta Allah ba kowa Allah yake bashi dama ya kai wannan lokacin ba duk wanda ka ganshi da furfura ka tabbatar sai da ya so mai ma Allah sujuda sannan kai ma Allah sujuda sai da ya so mu fadan la ilaha illallah sannan kai ka fade ta sai da ya so mu azumi sannan kai azumi duk wani abu na ibada sai da ya sannan kai to daga cikin girmama Allah ka girmama wanda ya furfura a musulunci da wannan nake so in ce ya ku matasan mu ƴan social media ku ji tsoron Allah akan mutuncin mutane musamman malamai ku san kalmomin da za ku dinga faɗa ko ku rubuta akan wanda ya fi ku shekaru duk wanda baya mutunta wanda ya fi shi shekaru shi ma ba za a mutunta shi ba duk wanda yake wulakanta na gaba da shi to shi ma san za a wulakanta shi saboda haka idan ka girmama na gaba da kai kaman ka girmama kanka to shi yasa hadisi yace yana daga cikin girmama Allah duk wanda yayi furfura a musulunci ya zama kana ainihin mutunta shi sannan wanda yake shugabanka a musulunci shi ma ka dinga mutunta shi wannan abin ya mana karanci zai yi wahala yanzu a ce akwai shugaban da ya tsallake ruwa ya matse wando a wajen matasanmu na yau wanda ba za a iya faɗa masa bakar magana ba ba za a ci mutuncinsa ba ba za a yi masa wani mummunan lakabi ba ko ma a zage shi da wahala a ce yanzu akwai wani shugaban da ya tsallake wannan kadarkon a wajen matasanmu to wannan ba tarbiyya ba ce wannan ba daidai ba ne ba yana daga cikin tarbiyya idan ka ga mai furfura a musulunci ko baka san kowa ne ba ka gan shi a lokacin ne da yake neman mu wani taimako yi masa wannan taimakon in ka gan shi da wasu kaya da zaka iya dauke masa baka da wani udurin komai karbi wannan kayan ka kai masa wala Allah idan yace yaro Allah ya maka albarka Allah ya saka gama lafiya kila a dace da lokacin da Allah ke amsa addu'a ko ba tsarki ko ba alwala ko ba a masallaci ake ba idan aka ce amin ƴan amin suka ce amin wallahi wannan addu'a ta tabbata gare ka kuma a hir da wulakanta wanda yake da shekaru idan ya fusa ta karshe ce Allah wadaranka akai rashin sa'a aka dace da lokacin amsa addu'a to kai ma ta bi ka kenan Allah ya kiyaye to sannan kuma da girmama ma'abucin alqur'ani wanda bai wuce gona da iri a cikin sha'anin alqur'ani sannan kuma baya kasa kai iri gona shi sayyidina Umar in muka duba ba ma mai furfura a musulunci ba sayyidina Umar ko mai furfura a kafirci to sayyidina Umar yakan tausaya masa akwai lokacin da sayyidina Umar yaga wani bai yahudi yana aikin wahala ga furfura ga wahala sayyidina Umar sai ya ce ba zai yiwu su diya jizya suna da karfi kuma mu bari su tozarta sun tsufa ba sai ya ce a je a yanka masa albashi a baitul mali a dunga bashi iyar rayuwarsa ku duba karimcin musulunci ba musulmi bane amma gwamnatin musulunci bata yadda ya wulakanta ko ya tozarta ba to shi yasa kullun in dai aka sami nagartaccen musulmi wanda ya san musulunci ba suna bane in yayi shugabanci akan ga adalci amma in ya zama suna to wannan kuma wani abu ne daban Allah ya datar da mu to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ce tabarakasmu rabbika bil jalali wal ikram albarkatun ubangijinka bil jalali ma'abucin daukaka wal ikram da kuma wato ainifin baya baya ko kuma karimci sun yawaita wannan kalma ta dhil jalali wal ikram suna daga cikin kalmomi masu tsada wanda wasu malamai ma suka ce a cikin su ne ake samun ismullahi al'azam shi yasa ma'aiki alayhi salam yake cewa alizu bi qawli ya dhil jalali wal ikram ku dajirce ku nace akan wannan kalmomi guda biyu duk addu'ar da zakai ana so ya zamo wannan kalman tana daga cikin wanda kake ambatawa in kai addu'a ka ce Allahumma taqabbal ya dhal jalali wal ikram suna da matukar muhimmanci shi yasa ma'aiki alayhi salam za ku ga hatta idan ya sallame daga sallah idan ya ce astaghfirullah 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 zai ce Allahumma antas salamu wa minka assalamu tabarakta ya dhal jalali wal ikram albarakatunka sun yawaita sun dadu ya kai ma'abucin daukaka da kuma baya baye shine ainihin al ikram al ikram shine ainihin baiwa da karimci wanda yake mara karewa mun fadi wannan ba dadewa a cikin farkon wannan sura cewa karimcin Allah bai takaito akan mutanen kirki ba a ce su kade Allah zai yi wa karimcin Allah bai takaito akan wanda kade suke musulunci ba shi yasa da Allah sai amman yujibul muttar idza da'ahu anan malami suka ce al muttar koda kafiri ne ya shiga a cikin takura ya yadda Allah kade zai ba da gudunmuwa to Allah zai ba shi gudunmuwa shi yasa Allah dai ambaci kafiri yake cewa idza massakumud durru fil bahri dalla man tad'una illa iyya falamma najjakum illa barri aradtum wannan sai ya nuna ashe kafiran kansu in sun shiga matsala tashin hankali suka kira yi Allah to zai nuna masa shi karimi ne zai nuna masa cewa shi mai tausayi ne wanda ba za ka taba samun wannan sifar mu a wajen mu ba illa man rahimallah yanzu a ce wani kangararren ka ya kangare maka ya maka rashin mutunci dama ka tsira tarko so kake fado a ciki to sai matsala ta samu yazo yana cewa mai gida na san dai bai kyauta ba to dai yanzu ga halin da ake ciki sai ta ai dama irin wannan ranar da ke jira dama ai na ce zan kama ka to Allah subhanahu wataala wannan ba sifar sa bace ba duk lokacin da kai yadda shi Allah ne to zai nuna ma shi Allah ne subhanahu wataala ko kai na kirki ne ko ba na kirki ba to saboda haka dai wannan kalma tana da cikin kalmomi da ake so a dunga jajircewa ana ambata su a wajen addu'o'i a cikin tafsiri yake cewa fihinna yace ayyul jannatayn a cikin wannan aljannatai guda biyu khairatun yace ay wa ma fihima ma'ana a cikin aljannatan da ma abin da yake cikin su khairatun yace shine akhlaqan akwai nagartattu ta fuskar dabi'u hisanun kuma wanda suke kyawawa wujuhan ta fuskan wato ainihin fuskar su idan an kalla fa bi ayyi ala rabbikuma tukaththiban da wannan ne daga cikin manyan imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku jinsin mutane da aljanu sai ce abi khairatin ihsan am bi ghairihinna shin da wayannan nagartattun matan kyawa kuke karyatawa ko ko da wani su yace hur yace shadidatun sawadul uyun wa bayaduha masu tsananin bakin ido ne da kuma farin ido ma'ana farin mai tsananin fari bakin mai tsananin baki maqsuratun yace masturatun wanda ya zama an suturce su an alkinta su fil khiyam a cikin himome yace min durrin mujawwaf wato a wani zinari wato himome na wani zinari wanda ainihin aka rarake shi mai tsananin kyau yace mudafatan mudafatun ila al qusur anan sai aka jingina su zuwa ga ainihin qusur wato kamar a ce dogayen abubuwa gine-gine sai yace shabihatun bil khudur sun yi kama da ƴan dakunan da ake ma ƴan mata al khudur al'adar larabawa idan suna da ƴaƴa mata da suka taso to sai iyaye su yi ma ƴan matan daki ba nisa da dakin iyayen dakin ta ne ita kadai ko ita da yayarta ko kanwata wanda sun taso domin ya zama iyaye suna jin shigar su ainihin da fitar su domin kula da tarbiyar su to shine ainihin abinda mai tausiri yake faɗa anan fabi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa yace abi hadhihi al-khiyam shin da wayannan himomin ne an bi gairiya ko da wani wannan lam yatmithunna insun qablahum yace qabla azwajihinna babu wani dan adam da ya taba shafar su kafin mazajen su wala jan haka nan babu wani aljanni da ya taba shafar su kafin mazajen su wato wanda suke da aljanna fabi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa yace muttaki'ina ay azwajuhun azwajuhunna ma'ana mazajen wannan mata da aka ambata suna kishingide sai yace wayrabuhu kama taqaddama lirabin sa kaman wancan da muka ambata muttaki'ina ala furshin bata'inuha min sabara kunga muka ce muttaki'ina hali ne na a ce yatana amuna muttaki'in ko kuma wato ainihin yattaki'un ko abin da ya kama da haka ma'ana suna kishingida suna masu jin dadi suna kishingida yace ala rafrafin khudurin akan wasu filulluka kwarra jam'u rafraf rafrafa yace ta bin rafrafa ai bustun wato shimfidu aw wasa'id ko kuma matasan kai wa abqariyin hisan da kuma wa'in suke ne sai masu tsananin kyau yace jam'u abqariya yace a wannan da aka ce abqariyin to kaman jam'i ne na abqariya yace ayqanafisu wato shine daddumomi asluha min abqar wanda asalin inda ake saka wannan shimfidu daga abqar sai yace mawdi'un wani wuri ne kathirul jin mai yawan aljanu wa qaryatun bina'uha fi ghayatil husn kuma shi abqar wani binni ne wanda gine-ginansa sun kai matuƙa a wajen kyawu sai yace wa abqariyyu idan aka ce al-abqariyyu al-kamilu min kulli shay duk abin da ya samu kamala a fagensa sama da komai to shine ake kira da ainihin abqari fabi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne kuke karyatawa daga cikin manyan ni'imomin ubangijin ku ya ku jinsin mutane da aljanu sai ce abi shay'in min hadhihi tukadziban shin da dai daga wannan abubuwan da aka ambata ne kuke karyatawa an bi gairiya ko da wani wannan sai ce tabarakasmu rabbika dhil jalali wal ikram sai ce ai tanazzaha ismu rabbika sunan ubangijin ka ya tsarkaku ya muhammad dhil jalal ma'abucin girma ayil kibriya shine kasaita wal ikram da kuma ainihin baye-baye ay al in'am wato ni'imantarwa lil mu'minina ga mu'minai sai yace kutimati suratu bima bada'at bihi sura ta cika ko ko an cika ta da abinda aka fara ta da shi washtamalat ala dhikri anwa'in ni'am kuma ta tattaru a bisa ambatan dangogin ni'imomi ad-dunyawiyya wanda suke na duniya wal ukhrawiyya da kuma na lahira li awliya illahi al-karim ga masoya Allah subhanahu wata'ala mai girma da daraja da kuma ayyukan baye-baye to kamar yanda muka sani ita suran tana da fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wanda suke har nawa muka ce 31 wato zaka ga yadda malamai suke da kikkiawan istinbadin abubuwa to shine nake so na karanta mana abinda Jamaluddin al-Qasimi ya ambata a tafsirin sa akwai tafsirin sa Mahasin al-Ta'wil to ya kawo maganganun malamai da suka fadi wato kwarewa ko gwanancewa da aka yi a wajen jero fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban to sai kawo abu na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ambata a cikin littafin sa mutashabihul Qur'an ga abin da yake cewa sai yace dhukirat hadhihi al-ayatu an ambaci fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 marra har so 31 thamaniyatan minha dhukirat aqiba ayatin fiha ta'idadu ajaib khalqillah wa bada'i sun'ihi wa mabda'ul khalqi wa ma'aduhu yace takwas daga cikin fa bi ayyi ala'i in qur'ani yana gaban ka in ka lissafo yace to zaga an ambaci takwas a cikin wannan 31 bayan ambato lissafin abubuwan mamakin halittun Allah subhanahu wata'ala da kuma kwarewa a cikin ayyukansa da kuma yadda aka somo halitta dan adam da kuma yanda karshen sa yake kasancewa yace to in muka duba wannan abubuwan mamaki da suke nuna kwarewar Allah da wato gwanance wasu a cikin ayyukansa da halitta dan adam da karshen sa to wannan fa bi ayyi ala'i so takwas aka ambace ta a bayan wannan takwas kenan ko yace thumma sab'atan minha aqiba ayati fiha dhikrun nari wa shada'idha yace sannan sai aka ambaci fa bi ayyi ala'i guda 7 wanda su kuma karshen ambatan wato wuta da tsanantanta bi adadi abwab jahannam wanda adadin kofofin wuta nawa ne 7 laha sab'atu abwab yace to kaga da aka ambaci azabobi da narko wannan sai kun babi ayi ala'i 7 ce ta ratsa a wannan kaman ana babi ayi ala'in nan ta zo adadin kofofin wuta jahannama sai ce wa husnul zikr ala'i aqibha yace da kuma irin nuna ni'ima da Allah yayi na bayanin ambatan wannan narkon kaman yanda muka fada sai yace li anna min jumlatil ala domin yana daga cikin jimlan ni'imomi rafa'ul bala ya zama an dauke wa mutane arfin bala'i ko kuma a jinkirta akuba to yanzu ga 7 ga 8 nawa kenan 15 sai yace wa ba'ada hadhihi sab'a to bayan wannan 7 kuma thamaniyatun sai aka ambaci 8 fi wasfil jannataini wa ahliha da aka ce menene jannatan da farko da muka wale man kha maqama rabbihi jannatan to wannan lissafin na wannan aljannatan na kololuwa su ma fa bi ayyi ala'i 8 aka ambata a wajen wannan lissafin sai yace ba'da wato bi adadi abwabil janna shi kuma adadin kofofin aljanna saboda adadin kofofin aljanna 8 ne to da aka ambaci waɗannan aljannatai na biyun farko to sai aka ambaci fa bi ayyi ala'i 8 jere da su kamar nunin adadin kofofin aljanna kuna lissafi to 15 ga 8 nawa 23 to shikenan an samu 23 to sai ce wa thamaniyatun ukhra sai kuma wasu fa bi ayyi ala'in 8 su kuma na daban nawa kenan an hada 31 to sai wasu fa bi ayyi ala'in su kuma 8 daban ba'adaha bayan wancan fil jannatainil lataini huma dunal jannatainil lataini huma dunal jannatainil kulayni bayan aljannatai biyun nan na ƙarshe wanda aka ambata bayan ambatan wancan farkon na biyu sai yace akhlan min qawlihi wato lura da fadin Allah ko kuma wato wajen fadin Allah wa min dunihima jannatan to bayan wa min dunihima su ma kun ga takwas aka ambato an samu takwas uku bakwai daya za su maka 31 sai ce fa man itaqada thamaniyatal ula duk wanda ya kudirce wancan takwas na farko wanda Allah ya fada a wajen katafaran ayyukan sa wanda ba wanda zai iya yake ganin girman Allah da matsayinsa yake bin Allah sau da kafa wa amila bi mujibiha ye aiki da abin da suka wajabta istahaqqa hataini thamaniyataini min Allah to ya cancanci wayannan takwas din a wajen Allah wa waqahu sab'ata sabiqa kuma ya tsiritar da shi daga wancan bakwai din na wuta ce wanda suka gabata to wannan wani abin sha'awa ne wanda zaka alqur'ani Allah subhanahu wataala yayi masa irin wannan amma malamai saboda dukkan da bibiyar abubuwa zaka sun fayyace irin wayannan abubuwan to sai sura ta gaba suratul waqi'a karanta mana aya ɗaya ko biyu mai shimfidan Allah kai mu gobe sai mu abin
بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت أباء منبثا
الله سبحانه وتعالى يبوده wannan sura da wannan zarf wanda yake zarfu zaman ne kuma lil mustaqbal Allah yace idha waqa'atil waqi'ah idan mai aukuwa ta auku ko ba a fada maka ba ka san wace ce ake nufi laysa liwaqtiha kadiba ba wani rai da isa ya ƙaryata wannan aukuwar tata khafidatur rafi'ah mai daukakawa ce mai kaskantawa ce idha rujjatil ardu rajja idan aka girgiza ƙasa girgizawa wa busatil jibalu bassa aka dandake duwatsu dandakewa akanat haba'an mumbatha suka zama wata kura abin shekarwa to wannan sura suratul waqi'a ita ce sura ta 46 a bisa jerin saukar da wahayin alqur'ani ta sauka bayan suratu taha kuma kafin suratu shu'ara an gane ko malaman addul ayi sun yi sabani a cikin adadin ayoyinta malaman kufa sun tafi akan cewa adadin ayoyinta 96 ne malaman basra suka ce adadin ayoyinta 97 malaman sham da Makka da Madina suka ce adadin ayoyinta 99 ne shi ya sanya a karatun mu na allo za ce suratul waqi'ati makiyatun wahiya 99 aya saboda ayoyinta 99 ne kamar yadda sha faɗa mana idan muka faɗi adadi kaza wani da yawa wani kaɗan wanda suka faɗi kaɗan babu abin da suka rage wanda suka faɗi da yawa ba su ƙara komai ba sabani ne a wajen tsayawa wasu sun tsaya waje kaza a matsayin aya wasu kuma ba su tsaya waje kaza ba a matsayin aya me yasa aka samu wannan sabanin gurgurdan yanda sahabbai suka koyar da alqur'ani duk sahabin da aka tura wajen koyar da alqur'ani to zai tsaya inda ya ji ma'aiki alayhi salam yana tsayawa wancan shi kuma inda bai rutso an tsaya anan ba shi kuma zai wuce shi yasa ake samun labari a wajen lissafin adadin ayoyi kamar yadda muka faɗa saboda haka zamu samu a wajen mutanen Makka da Madina da suratul Waqi'a da suratul Hijr da suratu Maryam su ukun nan sune 99 aya a cikin alqur'ani lokaci ya mana halin sa zamu tsaya a nan abinda muke daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ba mu nada abinda muka kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to amma ayar fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban baya maimaita su tunda yayi ta farkon shikenan menene hukuncin wannan hakan hukuncin sa shine yi mu alqur'ani karan tsayi kawai shine wannan kuma zaka samu irin wannan irin masubbatan nan ne masu surkunne wato alqur'ani dole ka karanta shi yadda Allah ya wahayin sa yanzu ta malaman tafsiri in ka bibi tafsiri yanzu misali in ka dauki tafsirin Sa'idi da wasu tafsiran idan suka fassara ayar da take kafin fa bi ayi ala'i to da sun zo fa bi ayi ala'i sai sun rubuta ta sai su ce taqaddama al-kalamu alaiha bayani akan ta ya gabata ma'ana ne dole sai sun rubuta ta sannan su ce an fassara irin ta to amma irin waɗannan zaka samu ɗan tsubbu ne wanda suka maida alqur'ani littafin bokanci littafin neman duniya Allah ya shirya wannan yace mallan tambaya ta ita ce wasu cousin ɗan wanda wato ɗan wa da ɗan kani mace da namiji suke son juna amma macen amma macen da tana karama mahaifiyarta ta taba zuwa da ita gidan su namijin sai ta yi bacci yarinyar mahaifiyarta ta kuma ta fita to da ta tashi tana ta kuka sai mahaifiyar namijin ta ba ta mama ta sha to mallan shine nake son sanin halaccin auren auren su wannan macen da rabiza to wato ita wannan matsalar tana da sabani gaskiya mai yawa bari in karanta muku akwai hadisi da kowanne ya kafa hujja da shi akwai wanda suka ce shan nonon mace ba zai haramta ƴaƴan da ta haifa ba ga wanda zai aure su da ya sha nonon ta in wannan shan bai kai biyar ba ba kuma tsotsa biyar ba yanzu ya ji yunwa ya sha an ji mama ya ji yunwa ya sha ai wannan haso biyar me hujjar su suka ce akwai hadisin Bukhari nan da Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kana fi ma unzila ashru raba'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi khamsin ma'lumat tace daga cikin abinda akai wahayi a alqur'ani akun san alqur'ani ayoyin sa kala hudu ne akwai wanda an shafe ayoyin an shafe hukuncin akwai wanda an shafe ayar hukuncin yana nan an gane ko akwai kuma wanda an shafe hukuncin ayat tana nan to akwai kuma wanda da ayat da hukuncin duk suna nan to sai take cewa daga cikin ayoyin akwai ayat take cewa wanda ya sha nonon mace har su 10 to za su haramta ƴaƴan da ta haifa in ya sha nonon ta su 10 to sai aka soke waɗancan 10 sai aka bar khamsu raba'atin ma'lumatin yuharrimna shan nono hasso biyar suna haramtawa An gane ko? Sai take cewa ma'aiki alayhi salamu yayi wa Fatima suna daga cikin abin da yake rubuce. Wannan wata matsala ce mai fadi in muka ce zamu bayani akan abin take nufi zai ci mana lokaci. To sai wasu malamai suka tafi akan cewa wannan hadisin ko wannan wannan hadisin nata ya nuna idan mutum ya sha nonon mace yana jinjiri in dai shan nan daga hudu ne zuwa ƙasa ba zai haramta ba. Wannan kenan. To sai wani hadisi da yake cewa la taharumu limassata wal massatani war rad'atu war rad'atani tsotsa biyu ba za ta haramta ba, sha so biyu ba zai haramta ba. To uku zuwa sama kenan fa, kenan uku zuwa sama zai iya haramtawa. To sai malaman da suka tafi akan wannan suka ce to gaskiya wannan hadisi ya nuna cewa tsotsa biyu ita ce ba matsala, amma idan aka domin massa a tsotso suka ce to wannan ya nuna cewa idan har aka tsotsa so uku zuwa sama to shikenan zance ya riga kuma ya zama abin da ya zama. Wasu kenan suka tafi akan wannan. To sannan shi kuma shan a wani hali, akwai hadisi da yake cewa shan da ake la'akari shine wanda ya girmama fata ya kumbura kashi. Me kenan? Lokacin da yaro yake karami bai wadatu daga shan nono ba, ana ba a yaye shi ba. Akan haka ko da mutum zai sha nonon wata mace kila an yaye shi yaro ne dan shekara 3 4 5 sai ya sha nonon wata mata, to ko zai sha so nawa zai yi auren ƴaƴanta? Domin wannan shan ya wadatu daga gare shi. Wannan shine mazhabin Malikiya. Wajen Malikiya suna ganin mace ko nono ta tatso aka dama fura ka sha ka koshi sai ka aure ta in kana so. Su Malikiya suna gani ba wani abu, tunda dai kai yanzu matashi ko saurayi ai ka ga nono ka wadatu an riga an yaye ka. To shi wannan a yadda yake nunawa shan su wadai aka yi. To amma akwai wanda suka ce su wadai ba ya haramta, wallahi ba zan iya tuno hujjar su ba. Akwai wanda suka ce in yaro ya sha ya koshi su wadaya to shikenan ta zama ummuhu minar riba. Suna hujja da cewa akwai wani daga cikin hujjar su, akwai wani sahabi ya auri amarya yana murna ta tare kenan, sai wani ce kai wannan fa kun sha nonon mace ɗaya tare, sai ce ƙarya ne. Aka ce ai lalle haka ne. To shikenan yayi tafiyayya yaje ya sami ma'aikin alayhi salam, sai ma'aikin Allah nayi amarya kuma wai kaji wasu ke cewa wai mun sha nono da yace to ya za kai tunda sun faɗa shikenan. To kun ga annan ba a yi tafsiri ba, ba a yi tafsiri aka ce so kaza aka sha ba. To shi ya sanya wasu ke ganin in dai har ya sha ɗin to kawai shi kin ta zama ukhtuhu min ar-raba'a, ya uwarsa ce kamar wanda take shakiya ko ne amma ko ne ali abiya. Allah ya datar da mu. Wannan yake cewa malam kamar yadda muke gina masallatai da makarantu da famfuna tambaya idan ma guda ɗaya ce ko tambaya su guda ɗaya ce ko wato oh wai mai masallaci yake cewa to ko tarjihi ake nema. To ni dai yanzu kun ga na kawo muku maganganun malamai. Ni gaskiya manhajina shine tsantseni da kaffa kaffa. Wannan ni gaskiya shine manhajina. Duk abin da zai zamo akwai cece ku can malamai, to ka kauce masa ka tsira da addinin kada mutuncinka. Tunda na tabbatar dai baiwa Allah nan ba ita kadai bace mace. Duk abin da za a aure mace saboda ita to zai ga wasu suna da wannan abin. To kawai sai ta zumunci ga wasu ce. Yau ba shikenan ba an zo da lafiya. Yawwa. Wannan yake cewa malam kamar yadda muke gina masallatai da makarantu da famfuna wa iyayenmu malam zamu iya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka mu yi aikin lada da sunan saladan ya tafi gare shi to bazan ce maka kada kai ba amma ka sani ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba talakkan lada bane abinda yasa na faɗa maka haka ku saurara ku ji da ni da kai da mu da duk wani wanda yayi musulunci a duniyar nan dan adam ko aljani to Allah zai ba manzon Allah irin wannan ladan in ka ce la ilaha illallah ladan da Allah zai rubuta maka sai a rubuta wa manzon Allah irin wannan in kai sallah ladan da Allah zai baka zai ba manzon Allah irin wannan in kai duk abin da kai na ibada domin adallu ala alkhairi kafa'ili duk wanda ya nuna alkhairi to kamar wanda ya aikata ne to duk alherin da zamu samu addini manzon Allah ya zo mana da shi to shi yasa duk wanda yayi wata ibada manzon Allah na da irin wannan ladan to shi yasa na faɗa maka ma'aiki alaihi salam ba talakka bane ta fuskar lada kuma abinda zai nuna maka haka ni dai dan guntun karatu na mara zurfi ban taba gani ko a sahabbai ko tabi'ai ko almajiran su wani ya ce zai yi manzon Allah sadaka jariya ba domin shi ladarsa jariyatul ila yawmil qiyama ladarsa tana ta gudana har abus kahon alqiyama mai kiran sallah in yi kiran sallah ladar Allah zai bashi zai ba manzon Allah irin wannan wanda zai yi ikama in yi ikama ladar Allah zai bashi za a ba manzon Allah irin wannan duk abin da ka ciyar ko abinci ko kuɗi ko tufafi duk ladar Allah zai baka za a ba manzon Allah irin wannan akwai dan da Allah ya tara malada irin baiki alaihi salam babu shi to amma ni ne na ce ban hana ka ba in kai ne ya zaka yi ka je kai Allah ba da lada wannan yace malam Allah ya ce bai halicci mutun da aljamba sai dan subuta masa sai Allah ya fifita dan adam ya kuma baiwa aljanu shekaru masu yawa malan tambaya ta anan shine mutumin kwarai yana da shekaru kadan na yin ibada shi kuma aljanin kwarai yana da shekaru da yawa na yin ibada malan ya abun yake ni ma ban san ya abun yake ba wannan yake cewa yace tambaya ta anan shine malam naji wani malami yace idan za ku faɗi magana akan larabawa ku daina cewa kamar misali ai larabawa ƴan iska ne to laraba ko larabawa shagalallu ne ko wani abu makamancin haka saboda yace ai manzo sallallahu alaihi wasallama shi ma balarabe ne saboda gudun haka a daina cewa haka malam ayi mana ƙarin bayani sannan malam menene gaba mutane ne za su haɗu da ɗan uwansu musulmi ya wuce shi ma ya wuce ba tare da yi wa juna sallama ba ko magana ko gaisawa to malam muna buƙatar ƙarin bayani kuma idan aka tambayi ɗaya daga cikinsu sai su ce wai su ba gaba suke yi ba malam menene hukuncin haka to na farko dai ba wai larabawa ba kowane jinsi na duniya haramun ne kai kwandemin din sa kai masa kuɗin goro dan babu jinsin da babu na kwarai kuma a ce babu miyagu wannan al'ada ce ta da su a cikin zuciyarmu sai ka ji an ce ai in dai jinsi kaza ne to duk mutanen banza ne to wannan ba daidai ba ne duk wani jinsi na ƴan adam akwai mutanen kwarai akwai wanda ba na kwarai ba kuma kamar yadda ka faɗa larabawa su ne mafi daraja ƴan adam a dunkule ba wai wannan ya nuna ɗaiɗaiku kowane ɗayan balarabe ya fi ɗayan wanda ba balarabe a dunkule wannan jinsin saboda ma'aiki alaihi salam a cikin su Allah subhanahu wataala yayin shi saboda ka ba daidai bane ka ce wai larabawa shagalallu ne kaga baka toge kowa ba ka fado ta mummunan kalma kaga baka toge kowa ba duk sahabban nan masu daraja duk magabatan nan na ƙwarai duk sun shigo ka musu kudin goro ba daidai bane saboda haka wanda suke ba daidai ba sune zaka ce sun yi ba daidai ba amma ba za ka yi musu ainihin kudin goro ba sannan abin da ya shafi gaba da ka fada Maiki alayhi salatu wassalam yayi narko ga mutanen da suka saba ba sa magana da juna yake cewa ya zama sun hadu wannan ya kalli wani waje ko ya juya ma dan uwansa baya wannan ya wuce kaga shine gaba to a gane akwai abin da ake kira mu'amala akwai kuma rashin mu'amala yanzu ba dole bane sai kayi hudatayya da kowa da kowa misali a ce duk abin da zaka yi sai ka nemi shawarar sa duk abin da ya taso sai ka faɗa masa in kai cikin wani abu sai ka bashi labari ba dole bane ko yayanka ne ko wanda yake dan wa dan kare ba sai kun yi wannan ba to amma za ku haɗu ku yi gaisawa ta mutunci abin farin ciki ya samu ka taya shi farin ciki abin jaje ya faru ka taya shi jaje to kaga wannan haka ake so tsakanin kowane musulmi da musulmi idan an haɗu a saka wa juna fuska a yi fara'a a gaisa a yi musafaha Manzo Alaihi Salam ya ce idan musulmi suka haɗu suka yi musafaha wa juna ba za su saki hannayen juna ba sai an kakkaɗe dukkan kurakuran da suka yi me ya kai wannan farala a wajen Allah subhanahu wataala to amma dan uwanka ne an san da kuna gaisa ko abokinka kuma sai wani abu ya shiga tsakani mara kyau sai kuka haɗu kuka yi fuskar shanu ya kalli nan kai ka kalli nan kuma ka ce ba gaba kuke ba to me kuke gaba kuke yi aƙalla ku yi wa juna sallama assalamu alaikum wa alaikum assalamu a gaisa ya kwana biyu shi kenan ka tafi ya tafi kowa ya san ba gaba kuke ba to amma ka gan shi kai fuskar shanu ya ga kai fuskar shanu to wani bahaushen ne mai hankali za ku faɗa mawa ba gaba kuke bai gaskata ku zai yi wahala gaskiya tambayar da za mu amsa a yau ta ƙarshe yace bayan haka malam yau bayan sallar asuba ina cikin barci sai nayi mafarki babu dadewa sai naji abu ya fita a jikina jin hakan ke da wuya sai na farka naga kaya na ya baci da wannan abu to malam hakan ya saka ni kokantan cewar azumina yana nan ko kuma a'a domin da faruwar hakan da farkawa ta babu jimawa kuma ni har yanzu ina azumina dan Allah malam yaya abin nan yake azumin ka bashi da matsala sai ka je kai wanka ka fuskanci ainihin salloli da zaka yi ainihin a gaba amin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid